Exclusionary, KDSRecords.com.
Oh baby, nakwana, body ne sunana. You make me go gaga, you make me feel like I'm Jaga. Oh, balai, balai, babu ke da balai. Ke na gannu, ke na samu, tun da farko ai ke na ango. Wey du ya kin gane, ya sa dan kauye ya waye. Irin ta ji Allah yi ta kan sa ga yutawa eh da nake san ki sun ce kin mini juju ko mene zan yi lalle in biya bukatu oh yarinya juya ba kunya soyayya so so dan ke ce a raina ai dole ne na raira miji wa kan so miji wa kan so yayya baby no wahala just go tell your mama muna zuwa gaisuwa da iyayena dan ke ce a zuciya oh yarinya will you be my wife will you be the queen of my life a zuciya oh yarinya be the one just be the one hey
baby Kura tashi da safe zan kira gidan ku da safe na gaishe da kowanki
na je ya gajiya ya aiki
wallahi tallahi murmushin ki da nishadi gagara misali ga fasali kuma yar asali in bakkar taka kai ma ka nima ku taka ce kara barka sai ka faka dan harka mi na go let you go baby ko kadan just wanna be with you oh daram daram oh yarinya juya ba kunya so yayya so so dan ke ce a raina ai dole ne na raira miji wa kan so miji wa kan so yayya baby no wahala just go tell your mama muna zuwa gaisuwa iyayena dan keje a zuciya